أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آبايا هكا ما سورا رمو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نغوديو الله تبارك وتعالى da ya sake ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatuccikan mu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka. Bayan dogon hutu da muka tafi na azumi zuwa sallah satuccika masu yawa, yau Allah tabaraka wa ta'ala ci ikon shi ya ba mu iko mun dawo kuma za mu ci gaba da karatun mu inda muka tsaya. A yau a cikin karatun mu na ashifa, kamar yadda muka sani, muna cikin muqaddima wanda Al-Qadi Iyad ya fara gabatarwa. Muqaddima ko muqaddama duk ana fada, ba mu kammala da muqaddama din ba ko muqaddima a halaqat guda biyu da muka yi na farko. Yau wanda shine halqa na uku za mu tashi inda yake cewa lakinni lima rajawtuhu li wa laka fi hadha su'ali wal jawab من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم. معناه كما يدى مكا وشي أبايا القاضي إياب رحمة الله عليه يا إيمان بيان شوى ونني دقج كمسو يوم زن الله صلى الله عليه وسلم دي يدوب شوى نباوا الله yaga Al-Qadi Iyad yana da abin bayarwa su ya roka. Menene abin bayarwa da ya roka? Shine ai magana a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a tattara wasu hadisai da maganganun sahabbai da na tabi'ai da na salihan bayin Allah magabata, da kuma dauko wasu ayoyin Al-Qur'ani waɗanda abinda suka kunsa kadai shine jawabi akan nuna daraja da girman manzon Allah. A sanar da al'ummar musulmi wane ne Annabi Muhammad, a sanar da al'ummar musulmi wannan matsayi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya bashi matsayin da bai ba kowa a cikin halitta ba. Sannan a sanar da musulmi menene ya zama wajibi ga dukkan mumini ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. Sannan menene ya zama jaizi a sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, menene kuma ya zama mustahili? Sannan ya kuma fadi a wani haƙƙi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi a wuyan dukkan al'ummar musulmi? Sannan ya fada mana menene hukuncin wanda ya kaskantar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yayi batanci ga sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama? Mutumin nan musulmi ne ko ba musulmi ba? Duka wannan yana daga cikin abin da wannan babban littafi ya tare mana. To shi wanda yayi tambayar, yayi tambaya ga wanda ya sani ne, shine Al-Qadi Iyad. Ya tabbata Al-Qadi Iyad duk ya san waɗannan, kuma zai iya yin jawabi dan haka sai ya tambaye shi. Wato daman kullashai in sal'anhu ahlahu, kowane abu ka tambayi ma'abotan shi sai su yi maka bayanin shi dama alqur'ani yana ga ya mana inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha allah yana muku umarni ku mayar da amana zuwa ga ma'abotanta in za ka yi tambaya kau ka tambayi wanda ya sani fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun da haka sai tambayi alqali iyab alqali iyab atawadhu irin nasu na malamai sai yake fada mana a cikin abinda muka gabatar a baya cewa lalle wannan abin da ka tambaye ni fa abu ne da ba wanda yake iya shiga cikin shi sai wanda ya hada abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza duk ya zana mana waɗannan abubuwa sai suke nuna alqabi iyar yake nuna cewa kamar waɗannan abubuwan da ake bukata ga mutum kafin ya iya kutsawa wannan babban daji na ilimi mai fadi wanda zai magana a cikin janabin manzon Allah abu ne da kamar shi alqabi iyar yake nuna cewa kamar bai cancanta da yi ba kamar ba zai iya yi ba kamar yana shirin daukar da alaba gan mu to amma me yasa yayi a baya ya nuna mana wato kamar bai cancanta da yi ba wannan tawazu ne na malamai to amma kuma gashi yayi to me yasa yayi shine sai yake fada yace akwai dalilai manya-manya kamar guda uku ko guda hudu wanda su ne suka sanya na hakura na amsa wannan bukatar da shi mai bukatar ya kawo min na in rubuta wannan littafi menene wannan abubuwa shine sai lakin ni sai dai cewa duk da abinda na faɗa maka dinnan na wahalar wannan aiki wanda har nake kawai bazan iya ba amma tare da haka limara jautuhu li saboda wani abu wanda nake fatan in samu walaka kuma nake maka fatan shi kai ma ka samu fi hadha su'ali wal jawabi a cikin wannan tambayar da kai akwai wani abu da in an amsa za ka samu ni ma zan samu a cikin tambayar da cikin amsa menene wannan abun da zan samu kai ma ka samu kai da kai tambayar za ka samu ni da na bada amsar zan samu shine min nawali na daga wasu gwababan kyaututtuka na alkhairi wato samun kyawawan rabo da kyawawan ababe a wannan duniya wa thawabin da kuma samun gwaggwabar lada akan me za a samu lada a duniya a samu lada a lahira in an amsa tambayarka shine bi ta'rifi qadrihil jisim ta hanyar in an bada labari an sanar da al'umma kadarin manzon Allah wannan kadarin mai girma to duk wanda ya bada wannan labarin ya bada wannan jawabin ya samu lada wanda ya tambaye shi ma ya samu lada wa qulihil azim da kuma yin sanar da al'umma dabi'u kyawawa na manzon Allah masu girma wanda alqur'ani ma da kanshi yake cewa wa innaka la'ala qulin azim wa bayani khasa'isihi allati lam tajtami' qabl fi makhluqin da kuma yin bayani na wasu ke bantattun fadaloli da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda waɗannan falalolin da Allah yake bunci manzo Allah da samun su tun da Allah ya halitta ba su taba dunkuluwa suka tabbata ga wani abun halitta ba falalar manzo Allah da darajojin shi tun da Allah yake halitta bai taba yin wata halitta guda ɗaya da ya tara wannan falalolin irin na annabi ya bai wannan halitta guda ɗaya babu dukkan annabawa sai dai ka samu in wasu sun samu falalar annabi ɓangare kaza ba za su samu ɓangare kaza ba sai dai wani ya samu idan aka ce a cikin annabawa wa zaka bada labarin shi akan hakuri akan bala'i in an sabkar masa sai mu ce annabi ayyuba to amma annabi ayyuba ya sha wahalar mutanen shi irin na annabi nuhu bai sha ba in aka ce wane ne kyakkyawa a cikin annabawa sai ka ce annabi yusuf ya samu karkuwa a cikin mutanen shi kamar annabi haruna bai samu ba wane ne yake da mulki mai girma a cikin annabawa shine annabi sulaiman annabi sulaiman ya samu tsawon rayuwa irin ta annabi adamu bai samu ba haka zaka iske annabawa daban-daban an ba su falaloli daban-daban amma a dunkule a bai wa mutum daya sai annabi muhammad shine ke bantattun fadalolin manzon Allah khasa'is nashi ba a taba hadawa wani abin halitta ba kafin shi kuma ba za a hada ma wani abin halitta ba bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam wa ma yudanu Allah ta'ala bihi min haqqihi alladhi huwa arba'ul huquq. Sannan a fada wa al'umma ayi bayani menene ake yi wa Allah da'a da shi na daga kula da haƙƙin manzon Allah, ma'ana a koya wa al'umma. Akwai wasu haƙoƙi na annabi waɗanda kuma haƙoƙin annabi sune mafi daukakar dukkan wani haƙi. To waɗannan haƙoƙin kiyaye su kadai bin Allah ne, haƙoƙin manzon Allah ba, kiyaye su kawai bin Allah ne, yi wa Allah da'a ne. To yaya ake iya kiyaye wannan haƙoƙin na manzon Allah wanda zai bayi zuwa ga da'a ga Allah? Yace duka wannan yastaqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Idan an yi bayanin nan duka, malamai za su karasa kankancewa cikin abin da suka sani cikin manzon Allah. Dama duk abin da za a faɗa suna da labari shakan annabi Muhammad. Muminai kuma za su ƙara imani in sun ji wannan fasa'il da fada'il na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan haƙoƙi na annabi Muhammad. Dalili na ɗaya kenan, sai ko dan wannan dalilin ya kamata in amsa maka cikin tambayarka. Dalili na biyu kuma shine walima akhadha Allah ta'ala alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu. Yace dalili na biyu, kun san cewa akwai wani alƙawari da Allah tabaraka wa ta'ala yayi da dukkan malamai cewa ilimin nan da na baku, ku yi alƙawari tsakani na da ku, za ku bayyana shi ga al'umma, ba za ku koye ba? Suka ce eh, mun amsa za mu bayyana. To tunda Allah ya sanar da ni abinda ka tambaye ni, idan ba an sama ba saboda tsoron wahalar shiga fagen, kaga na koye wani ilimi da na sani. Kaga kuma akwai alƙawari tsakanin wanda ya sani da Allah cewa zai bayyanar wa al'umma wannan abin da ya sani. To dan haka dalili na biyu kenan, idan ban yi ba, na boye abin da na sani, kuma alƙawari ne tsakanin Allah da malamai cewa duk abin da suka sani nan za su bayyana wa mutane, ba za su boye ba. Walima haddathana bihi Abu al-Walid, yace sannan bayan wannan ayar akwai kuma hadisi. Wannan hadisin shine wanda muka ruwaice shi da nake ni malami na Abu al-Walid Hisham ibn Ahmad al-Faqih rahimahullahu ta'ala shi ya zantar da ni wannan hadisin da zan faɗa lokacin karatu na a wurin shi. Ai bi qira'ati alaihi, na karanta masa hada'an shi hadisin a wurin shi. Shi kuma wannan malamin nawa Abu al-Walid Hisham ibn Ahmad al-Qurtubi az-Zahid, wanda yana ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, shi ne malamin Al-Qadhi Iyad, ya ce to na karanci hadisin a wurin shi. Shi kuma wannan malamin nawa ya ce haddathana al-Husayn ibn Muhammad, ya ce wanda ya karantar da shi wannan hadisi shi ne al-Husayn ibn Muhammad, wanda yana daga cikin manyan mashahuran malamai na hadisi, shi ma shi ne malamin malamin Al-Qadhi Iyad. Shi ma wannan malamin nashi al-Husayn ibn Muhammad ya ce haddathana Abu Umar an-Namari, yace shi ma malamin shi Abu Umar an-Namari shi ya bashi labari, shi ya karantar da shi wannan hadisi. Shi ma yace haddathana Abu Muhammad ibn Abdul Mu'min, shi ma ya ansa daga malamin shi Abu Muhammad ibn Abdul Mu'min. Wannan malami Abu Muhammad ibn Abdul Mu'min ɗaya ne daga cikin manyan malamai, wanda malami ne kuma ɗan kasuwa, yana harkan kasuwanci, shi ya shahara da kasuwa, kuma yana malanta, ya shahara da ilimi, shi ne malamin shi. Shi kuma ya amsa daga yace haddathana Abubakar Muhammad ibn Bakar, shi kuma ya amsa daga Abubakar Muhammad ibn Bakar ibn Dasa, shi wannan Muhammad ibn Abubakar Muhammad ibn Bakar ibn Dasa shi kuma ya amsa daga al-Imam Abu Dawud, shine yake haddathana Sulaiman ibn al-Ash'ath, shine Abu Dawud ma abucin sunan din shi mai girma, sunan Abi Dawud as-Sunan al-Kubra, ko sunan Abi Dawud. Sannan shi kuma da riwayat isnadin shi haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وانا حديث دار كابي يلي يكاو أنا ينزو شيني حديث نفرقو أشين أشفا شيني حديث نفرقو أشين أشفا كما حديث نن ينشين سنن أبي داود. Dan haka shine ya karanta ya faɗi isnadin shi zuwa ga kan Abu Dawud, da shi ma Abu Dawud kuma yake dauki isnadin zuwa ga sinna Abu Hurairah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Abu Dawud ya ruwaita shi daga Musa bin Isma'il shi kuma daga Hammad bin Salama shi kuma daga Ali bin al-Hakam shi kuma daga Atha bin Abi Rabah shi kuma daga sinna Abu Hurairah sinna Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man su ila an ilmi duk mutumin da aka tambaye shi daga wani ilimi kuma ya san ilimin fakatamahu sai ya koya wannan ilimin aljamahu Allah bil jamin min narin yawm al-qiyama Allah tabaaraka wa ta'ala zai yi masa linzami ranar lahira da linzami na wuta ma'ana za a sa masa sasari na wuta ko linzami na wuta a jashi zuwa ga wuta saboda koyi ilimi wannan wani ilimi ne malamai suka ce la Allah zai iya yiwa ana nufin ilimi na abin da ya zama wajibi mutane su sani cikin lamarin addinin su wasu ma suka ce a nan ana hatta ilimi na sheda ka san wani abu akan wata sheda na hukunci wanda in aka neme ka a gaban alƙali ka san abin to karka ce baka sani ba in ka boye sheda to kai ma ka shiga cikin wanda Allah zai yi wa linzamin wuta abin da yasa ne wannan bayanin dan kar wasu su dauka wannan hadisin yake banci malamai kawai a'a har mutumin da ya shedu wani abu wanda hukunci zai iya hawa akan mutum idan ya bada wannan shedar sai ya boye shi ma ya shiga wannan hukuncin man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yawm alqiyama ranar lahira Allah zai yi wa duk wanda aka tambaya daga wani ilimin da ya sani sai ya boye bai fada ba ranar lahira Allah zai masa linzami da linzamin wuta sai ce to saboda waɗannan dalilan guda uku fabadartu sai nayi gaggawa ila nukatin safiratin an wajhil gharab zuwa ga wasu koyayyin ilimai idan aka ce nukat jam'i ne na nukutatu an nukuta a ilimi shine duk abinda ba za a iya isuwa gare shi ba sai an yi amfani da tunani mai zurfi ba abubuwa da suke a fili bane sai ce to shine sai nayi gaggawa izuwa tattara wasu wato daƙiƙan ilimi koyayyin ilimin da ba sa bayyanuwa sai ta hanyar tafakkuri waɗanda waɗannan ilman nukat ɗin nan sajiratin an wajhil gharbi ita ce za ta yaye mana fuskar abinda muke son ganowa wato za ta bayyana mana a fili abinda muke da nufin bayyanawa al'umma cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'addiyan min zalika alhaqq almuftarad sannan kuma ina yin haka ne a matsayin mai bayar da haƙƙin da ya wajabta a kaina na iya abinda na sani in sanar ikhtalastuha ala isti'jali yace sai na dan samu na dan fifilje ta ga na dan wawarci wannan masail din cikin gaggawa wai ma'ana duk abin da ya gani shi a shifa din nan ya dai dan tattaba ne haka cikin gaggawa a dagona a ragonar da sauri aka tara aka rubuta ba tsayawa aka yi aka bi a sannu a hankali ba yace layi haka cikin gaggawa ne limal mar'u bi sadidihi min shughulil badani wal bal yace dan me saboda abinda ni wannan bawa nake akan shi na daga shagaltuwar jiki da zuciya ma'ana ga ayyuka sun mun yawa ga kuma nauyi na tunani a cikin zuciya shi ma ya mun yawa abubuwan nawa da yawa dan haka banda lokacin da zan iya zaunawa ma in tattare abubuwan duka yadda ya kamata shi ya sanya kawai ina cikin waɗancan uzurorin dai dan kar in bari duka shine sai na dan yi kokari na dan tattara abin da ya samu na rubuta dan in bada amsa ga wanda yayi mu wannan tambaya saboda wadancan dalilai da na faɗa yace menene wannan shugul badali wal bali din wadanne shuguloli ne wadanda suka shagaltar da ni a jikina da tunanina zuciyata sai ce bima qullidahu min maqalidil mihna allati utiliya biha yace saboda kamar yadda ka sani ne an zo an rataya mun wani aiki mai nauyi wanda Allah ya jarabce ni da daukar gabarin shi menene wannan abin shine alƙalanci ka san alƙadi iya alƙali ne dan haka sai ke ta wannan nauyin da alƙalanci da aka dora mun ya hana ni hutu a jiki ya hana ni hutu a zuciya dan haka ba ni da wani cikakken lokacin da zan iya tsayawa in yi abin da kace din nan a da cikakken lokaci dan haka dan lokacin da nake da shi ne sai nake dan amfana da shi na dan tattara wannan abubuwa da zan tattara na wannan hadisai da wannan bayanan da zan yi sai ce wanda wannan nauyin da aka dora mini fakadat tashgalu an kulli fardin wa naflin har dai saboda tsabar wahalar aikin da nake fama da shi wanda aka tilasta min aka dora mini kai ka ce ma hatta farillaina da nafilolina ba zan iya cikawa ba kamar za ta shagaltar da ni daga barin farillaina da nafilolina ina yin maganar kuma abin da ka tambaye ni kuma ka kara mini in kara akai kai ya za a yi ma in kubutar da farillaina da nafilolina nake yi hadi da wannan aikin mai nauyi da aka dora mini yace wata ruddu ba'da husni taqwimi ila afal sukhul sanan wannan nauyin da aka dora mu yana nema ya mayar da ni koma baya can karshen kas bayan ku Allah yayi ni cikin kyakkyawan tsari me yake son nuna mana yana son nuna mana cewa ayar alquran take cewa laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala sa'il jidda adam Allah yace na shirya shi na halitce shi a mafi kyawun tsari amma idan ya saba mini ya kibi na ya koma can kas sai sai wannan nauyin da aka dora mini har yana nema ma ya sanya ni in koma can kas bayan ni mai daraja ne duka yana nuni zuwa ga nauyin alƙalanci ila wala Allah ba na tabbata ba yana so ya maida mu zuwa ga wani hadisi wanda ashabu sunan sun ruwace shi wanda daga sayyidina Ali amma yayi rafa'i shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ju'ila qadiyan faqad zubihahu bighairi sikkin duk mutumin da aka dora wa alƙalanci kamar mutumin da aka yanka shi ba da wuka bane an yanka shi sai dai ba ga wukan yankan bane ma'ana an dora mai nauyi mai yawa to wanda da yake faɗa wannan nauyin wanda ya jefa da cikin wannan yanayin shine ma ya dauke hankali na har nake ga kamar ba zan iya ma tsayawa in yi abin da ya dace cikin tara wannan littafi ba walau aradallahu bil insani khairan laj'ala shughlahu wa hammuhu kulluhu fi ma yuhmadu gadan wala yuzammu mahallu yace da Allah yayi nufin alkhairi ga bawan shi da sai ya sanya dukkan shagulgulan wannan bawan da dukkan damuwoyin shi da tunanin shi gaba daya su tattari cikin aikata abin da zai agode masa gobe kiyama kuma kar a zarge shi a wannan rayuwar ta duniya da haka ya kamata kaga yana nufin ke ne yanzu wannan lamarin da alƙalanci jidda wannan nauyin jidda wahalar da ake sha ka dan ka kuskure kai ba daidai ba in ka je lahira sai amma azaba kuma a nan duniya duk yanda kai adalci mutane na zargin ka cewa baka musu daidai ba kaga wannan aiki ai yana da wahala ina ashe an barka in ka wahala to duk abinda ka wahala abinda zai amfane ka ne a lahira ba tantama kuma a nan duniya ba wanda zai zarge ka amma nauyin da ke wuya na shine alƙalanci abu ne da in ban yi da gaske ba a lahira ba zan gode wa aikin da nayi ba kuma a nan duniya ban fita daga zargin mutane ba sai ce to da Allah ya so ba wannan nashi da alkhairi da bai dora mun wannan nauyin da alƙalanci da ya bar ni kawai na je na yi ta ibada ta kawai kaga anan me yake son nuna mana magabata zaka ji ana alƙabi fulan dukkanin su suna an san wannan mansubin bisa tilasti ne an ga tantantar su an ga ilimin su an ga ƙwarewar su a hukunci an kuma ga tsoron Allah su sai a basu amma a haka kaji yadda yake kyarma yake jin tsoron wannan mansubin ya muke yau mutum har cin hanci zai bada dan a bashi alƙalanci kawai saboda ya san an bashi alƙalanci ta rufa shani kuma sai abin da Allah ya yi dan haka a ji tsoron Allah a kiyaye haƙƙin wannan aiki mai girma na alƙalanci aiki ne mai nauyi ƙwarai kuma duk wahalar shin nan kuma sai ka yi daga cika tsira a lahira kuma ka guji zargi a duniya kana yi ma iya ƙoƙarinka amma ba karshen mutum me zai sami gurin da kai a lahira me kuma zai bi baya a cikin mu'amalanka da mutane na zargi a duniya yace falaysa thamma siwa nadratin na'im aw azabil jahim kuma fa ka sani in aka je lahiran nan a can lahira abu biyu ne kawai ba na uku in ma dai ya zama wato ni'ima mai dadi da za ta sa mai ita yayi ji dadi ya saki fuska yayi hasken fuska ko kuma ya fada cikin azaba mai radadi wala kana alaihi bi khuwaisiyatihi yace kuma da ba a dora mutum wannan nauyin ba da Allah ya so ni da alkhairi sai a bar ni ba sai an dora mu wannan nauyin ba da nake tafar gaba ya zan kare da shi a duniya zan kare da shi a lahira da sai a bar ni mutum ya kasance daga shife kanshi wato ma'ana ya je yayi ta kanshi kawai wasin adimu hujjati yayi ta faman yanda zai iya kubutar da ranshi wa amalin salihin yastazinu yayi ta aiki nagari wanda zai nemi ƙarin kusanci da shi zuwa ga Allah wa ilmin nafi'in yufidu aw yastazinu ya kuma shagalci da neman ilimi mai amfani wanda zai amfana da shi ko ya amfanar ya amfanar da wani shi ko shi kuma ya amfana akan kanshi jabarallahu ta'ala sada qulubina muna roƙon Allah ya dora kariyar zuciyar mu amma dai zuciyar ta kare akan wannan nauyi muna roƙon Allah ya dora wannan kariyar zuciyar ta mu wa ghafara azima dhunubina muna roƙon Allah ya gafarta manyan zunuban nan namu waja'ala jami'a sidadina li ma'arina kuma Allah ya sa duk abinda muke aikatawa ya zama abinda zai amfane mu ne zuwa ga goban mu wa tawaffura dawa'ina fi ma yunjina Allah ya sa duk abinda muke tarawa na ayyuka da ababen da muke tayi su zama muna yi ne cikin abinda zai tseratar da mu wa yuqarribuna ilayhi zulfa ya kuma kusata mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kusaci na kusa wa yuzina bimannihi wa rahmatihi muna roƙon Allah ya sanya rabban mu mai yawa ne cikin baiwar shi da rahamar shi sai ce walam ma nawaitu taqribahu sai ce to lokacin da nayi niyyar zan kusato da wannan littafin daga babu zuwa akwai wa darrashu tabawibahu in jeranta babu kan shi wa mahattu tasilahu in shinkuda usul din shi wanda akan shi zan dora kuruhuin da nake san dorawa wa khallasu tafsilahu wanda kuma zan a tsara fasillan shi a bayanin shi billahillah wa antahaitu hasrahu wa tasilahu da kuma lokacin da nayi nufin zan nufaci tare shi da samar da shi tarjamtuhu sai na masa tarjama na ambace shi bi shifa bi ta'rifi hukukil mustafa na sanya masa suna da cewa sunan shi waraka ga dukkan ciyo cikin sanin haƙoƙin manzo Allah duk wanda ya san haƙoƙin manzo Allah to ya warke daga dukkan ciwo an bashi magani kawai abin da ya rage ya sha ya warke daga cutar shi wasartul kalam fihi fi arba'ati aqsamin na tare zancen duk da zan yi cikin ashifa na kasa shi kashi hudu gabaki daya ashifa gaba ɗayan ta kashi hudu ce alqismul awwal kashi na farko fi ta'zimil aliyil a'la li qadri hadha an-nabiy qawlan wa fi'lan kashi na farko na ashifa na tare shi ne cikin yin bayani cikin girmamawar da Allah madaukaki yayi wa kadarin manzon Allah ya Allah ya girmama manzon Allah wajen zance ya Allah ya girmama manzon Allah wajen aiki sai ce to a wannan wata wajjal kalamu fi ila arba'ati abwabin to a wannan bangaren sai na sanya masa babi guda hudu albabul awwal babi na farko fi sana'ihi ta'ala alaihi zai yi magana akan yaban da Allah ya wa manzon Allah wa izharihi azima qadrihi ladayhi da bayyana irin matsayin da manzon Allah yake da shi a wurin Allah wa fi yasharatu fusulin a cikin wannan babin sai ne fasalla guda goma albabu sani babi na biyu fi takmilihi ta'ala lahu almahasina khalqan wa khulqan babi na biyu zan yi magana a cikin shi yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya cikawa manzon Allah dukkan kyawawan abubuwa na halitta da na dabi'a a halittar manzon Allah duk wani abu da ake cewa kyau to sai da Allah ya cika barshi a dabi'ar shi duk wata abu da ake ta dabi'a kyakkyawa to sai da Allah ya cika manzon Allah ta bai mai gibi a halitta ba bai mai gibi a dabi'a ba sallallahu alaihi wasallam wa kiranihi jami'al fada'il ad-diniyya da kuma yadda Allah ya damfara dukkan wasu fadloli na addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dunyawiyya da dukkan wasu fadloli na duniya fihi naskana cikin manzon Allah a jere wato Allah ya damfara ya jeranta dukkan wata falala ta addini da dukkan wata falala ta duniya ga manzo Allah babu wani abu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a duniya ko a addini wanda ba falala bane da Allah ya jeranta masa ya tsara masa shi wa fihi sab'atun wa 20 faslan a cikin wannan babi akwai fasali 27 albabu salih babi na uku fi ma warada min sahihil akhbari wa mashahuriha bi azimi qadrihi inda rabbih a cikin wannan babi na uku sai nayi magana a cikin hadisai da suka inganta sahihai da kuma mashahurai waɗanda suka yi nuni da girman matsayin manzon Allah a wurin Allah wa manzilatihi da matsayin da Allah ya bashi wa ma khassahu Allahu bihi fi darain, da abinda Allah yake banci manzon Allah da shi a duniya da lahira wanda wani shi bai samu ba, min karamatihi, na daga karamomin da yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, a cikin wannan babi na uku akwai 12 faslan, fasali 12. Al-babu ar-rabi, babi na hudu, zai yi magana shi ma azharahu Allahu ta'ala ala yadihi min al-ayat wal-mu'jizat, zai yi bayani a cikin abubuwa na mu'jizozi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana su a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrabahu bihi min al-khasa'is wal-karamat, da abinda Allah ya daukaki darajar manzon Allah da shi na daga kebantattun baiwa waki da kuma darajoji da karamomi. Wa fihi thalathuna faslan, a cikin wannan babi na hudu akwai fasali guda 30. To wannan shine ismun farko. Al-ismu thani, ismi na biyu, kashi na biyu na ashifa, fi ma yajibu alal anami min huquqihi alayhi salatu wassalam, shi kuma zai yi bayani akan abin da ya zama wajibi akan halittu su kula da shi ne daga haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatarattabu alqawlu fihi fi arba'ati abwab, shi ma wannan kaso, wannan kismi yace na jeranta zance kana a cikin shi cikin fasali cikin babuka guda hudu. Albabul awwal, babi na farko, fi fardil iman bihi, zai yi mana magana akan farillanci tilastin yin imani da annabi Muhammadu, wa wujubi da'atihi, da wajibcin yi wa annabi da'a, wattiba'i sunnatihi, da wajibcin bin sunnar manzon Allah. Wa fihi khamsatu fusulin, a cikin wannan babi akwai fasali guda biyar. Albabu thani, babi na biyu, fi luzumi mahabbatihi wa munasahatihi, yace babi na biyu zai magana a cikin zamowar son manzon Allah ya zama dole, lazimi ne, dole ne, abinda baka isa ka rabu da shi ba. In kana son ku zauna da Allah lafiya, san manzon Allah dole ne, ba ganin dama bane. Wani ne in ka ga dama ka ce kana son shi, ga dama ka ce kana kin shi, banda annabi Muhammad, shi san shi dole ne. Alƙadir Iyad yace zai kawo dalilan da za su tabbatar mana cewa san manzon Allah dole ne. Wa munasahatihi, da yin nasiha ga manzon Allah, me nasiha, nufin alkhairi da annabi Muhammad, kar ka nufe shi da wani abu da ba alkhairi ba, shi ma wannan dole ne. Wa fihi sittatu fusulin, shi kuma wannan a cikin wannan babi akwai fasali guda 6. Albabu salim, babi na uku, fi ta'zimi amrihi, zai mana bayani akan girmama al'amarin manzon Allah, wa luzumi tawqirihi, da tilastin girmama shi, wa birrihi, da yi masa da'a. Wa fihi sab'atu fusulin, a cikin wannan babi akwai fasali guda 7. Albabu rabi'u, babi na hudu, na karshe kuma a cikin kismi na biyu, shine fi hukumi salati alaihi wa taslim, zai mana bayani akan menene hukuncin yi wa annabi salati da sallama. Wa fardu zalika, da kasancewar yi wa annabi salati da taslimi wajibi ne, fa farilla ne fa. Wa fadilatihi, da kuma falalolin yi wa annabi salati, bayan shi wajibi dole, to kuma in kai haka za a barka? A'a, sai ya faɗi kuma me za a baka na falala duk da ka aikata dole. Wa fihi asharatu fusulin, a cikin wannan shi ma akwai fasali guda 10. Karfe nawa ake kai, lokaci yayi? Da saura? Shi kenan, bari mu ƙara shi. Al-ismu salis, ismi na uku, kaso na uku na ashifa, zai bayani fi ma yastahilu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, cikin abin da yake korarre ne, mustahili ne a danganta wa manzon Allah, ba zai yi ba sam a danganta manzon Allah. To zai fara da me da menene mustahili a haƙin manzon Allah. Wa ma yajuzu alaihi, da kuma abin da yake jaizi a danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi. Wa ma yamtadi, da abin da yake in dangantuwa da manzon Allah. Wa yasihu, da kuma abin da yake ingantuwa a danganta shi ga manzon Allah, min al-umuril bashariyyati, na daga lamurra na dan adamtaka, an yudafa ilayhi, wanda ya kamata a jingina wa manzon Allah. Wa hadha al-qism, to al-qadi iyar sai ce kaga wannan kaso na uku a cikin ashifa, akramaka Allahu ta'ala, Allah ya girmame ka, kana ji da kyau, yace huwa sirrul kitabi, shine ma sirrin wannan littafin gaba daya. Wannan ismin na uku shine sirrin littafin gaba daya. Wallu babu samarati hadhihi al-abawadi, kuma shine kwaya ta kayan marmarin wannan babuka jidda muka jera a baya wa ma qablahu lahu kal qawaidi duk abin da muka faɗa kafin nan a kismi na farko da kismi na biyu to kai ka ce kaman ciraku ne aka yi na dora wannan rufar wata mihidat kai ka ce kamar shimfuda ce aka yi waddala'il alama nuriduhu fihi min an-nukatil bayyinat kuma mun sanya su su zama kamar dalilai akan abin da zamu koro shi mu ambace shi a cikin wannan fasalin na daga daƙiƙan ilmai koyayyun da sai an sa nazari da hankali da tunani ake gano su wa huwa al-hakimu ala ma ba'dahu kuma ma kaman shine mai yin hukunci akan abin da zai biyo baya wal munjizu min gharad hadha ta'lif wa'dahu kuma alƙawarin da aka yi na dalil littafin kawai to wannan babin na uku shine cika alƙawarin littafin da za a yi dukkan babobin ba a yi wannan na uku ba to kamar ma ba a biya bukatar mai tambaya akan a rubuta littafin ba kuma da za a yi wannan babin na uku kawai a bari to shikenan da abinda mutumin ya tambaya an riga an cika mar alƙawari da aka ce za a yi wannan babin na uku kawai wannan kismin na uku wa inda takasili maw'idatihi wa tafassi an uhdatihi yashraqu sadru al-aduwwi al-la'in yace to idan aka bibiyi sawayen abubuwan da aka kawo a cikin wannan babi a aka yi bin jiddigi kenan na abin da ke cikin wannan babi aka bi shi billa billa aka kula sosai to da wannan ne sudurul sadrul aduwwi al-la'in yashraqu ainihin zuciyar mai la'antacce abinda za a faɗi a wannan babin a wannan kismin na uku shi yake sanya zuciyar mai cikin kunci shi yake sa zuciyar mai cikin kunci wa yushriku qalbul mu'mini bil yaqin kuma shi yake sanya haske a zuciyar mu'mini hasken yaqini wa tamlawu anwaruhu jawaliha sadrihi hasaken shi na wannan kismin abinda za ka wannan kismin hasken da ke cikin shi shine yake cika sasannin zuciyar mu'mini wa yaqdiru al-aqilu an-nabiyya haqq qadrihi kuma da wannan ne mai hankali zai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi girma gurgudan matsayin shi a wurin Allah wa yataharraru al-kalamu fihi fi babaini kuma bayanin da za a yi a cikin ismin gaba ɗaya zai tattaru ne a cikin babi guda biyu kawai albabul awwal babi na farko fi ma yaqtasu bil umuri ad-diniyya cikin abin da yake banta da lamurra na addini wa yatasabbatu bihi al-qawlu fil isma da kuma abin da zance yake tabbatuwa cikin ismar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi 16 fasalan a cikin wannan babi akwai fasali 16 albabul thani babi nabi fi ahwalihi dunyawiyya zai mana magana akan halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rayuwar duniya wa ma yajuzu turuhu da abinda ya halatta ya bujirowa manzo Allah turuhu alaihi min al-aradil bashariyya da abinda ya halatta ya bujirowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daga abubuwa na bashariyya menene ya a iya misali al-aradil bashariyya kala kala daga ciki rishin lafiya yana cikin al'aradul bashariyya shin annabi zai iya rishin lafiya ya halatta a ce annabi yayi zazzabi ban komai tunda yayin ya halatta a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji rauni har jini ya fita a jikin shi al'aradul bashariyya ne ya halatta ba laifi bane ya halatta a ce manzo Allah ya ji yunwa ya halatta misali ko ya halatta a ce manzo Allah yayi aure ya halatta to kuma menene bai halatta a faɗa ba cikin al'aradul bashariyya duk zai bayani menene ya halatta a faɗi yana iya faruwa ga manzo Allah da al'aradul bashariyya menene kuma ba zai yiwu a faɗa ba in an faɗa an kaskantar darajar manzo Allah za a dauko hukunci duk zai yi bayani yace wa fihi tis'atu fusulin a cikin wannan babi akwai fasilla guda hudu guda tara al-qismur rabi qismi na hudu wanda shine na karshe ismi na hudu wanda shine ismi na karshe fi tasarrufi wujuhil ahkami ala man tanqasahu asbahu sallallahu alaihi wasallam zai mana bayani cikin hukuncin fuskoki jujjuyawar fuskokin hukunci akan wanda ya kaskantar da darajar manzon Allah ko kuma ya zage manzon Allah wa yantasimul kalamu fihi fi babaini a wannan babin a wannan kismin zai din maganganun za su kasu ne cikin babi biyu kawai albabul awwal fi bayani ma huwa fi haqqihi kasbun wannan menusa irin tawa kasbun ne na amma babu kafun din irin shi ne kai ma a gurinka to babu wannan kafun din fi bayani ma huwa fi haqqihi sabbun babi na farko zai bayani shi sabbun din ne ko yawa to masu nusa irin nawa za su goge wannan kafun din cikin bayanin menene za a iya ambatawa cewa wannan zagi ne shi haƙin manzo Allah in kafara manzo Allah ba kaman mutane ba kaman kowa da kowa bane yanzu da za a ce wani zai zo a babin ba a babin karatu ba ba a babin labari abin da ya faru ba a'a kawai a labari sai ce ai subhanallah misali ne tunda karatu ne muke yanzu sai a kwatanta tubar manzo Allah da datti a wurin malamin suna cewa wannan zagi ne wannan zagi ne in dai ba kana ba da labari akan cewa misali an yi tafiya digan shi tayi kura ko wani amma kwanta ka a kawai ka subanta shi shaye tufa shi na datti ko yana da dattin tufa da sauran wannan zagi ne amma in wani ka wala ba zagi bane ko to shine yace zai yi bayani da menene a ce hakkin annabi an faɗa za a dauke shi a matsayin zagi wannan kasun da menene za a faɗe shi a jadawin manzon Allah ya zama kaskantar darajar manzon Allah min ta'aridin ko ta hanyar zaurance aunasin ko fadi karara wa fiye asharatu fusuli a cikin akwai fasilla guda 10 albabu sani babi nabi fi hukumi shani'ihi cikin hukuncin mai kin manzon Allah wa mu'udhihi da mai cutar da manzon Allah wa muntakisihi da mai rage darajar manzon Allah wa uqubatihi da kuma wace irin uquba ake wa mai irin wannan abubuwan ga annabi Muhammadu me ake yi na uquba ga wanda yake kin manzon Allah yake cutar da manzon Allah yake kaskantar darajar shi wa zikri istitabatihi sannan zai magana akan shin mutumin da ya zagi manzon Allah ma me hukuncin tuba shi ana neman ya tuba ana ansa ko ba ansa wa salati alaihi sannan wanda ya zagi manzon Allah aka kashe shi ana mai sallah ko ba amar wa wirasatihi ana gadon shi ko ba a gado duk zamu ji idan karatu ya kawo mu a wurin yace wa fihi asharatu fusulin a cikin wannan babi akwai fasali guda 10 wa khatamnahu bi babin salisin sai muka cikashe wannan ismi da babi na uku da annahu takmilatan li hadhihi almas'ala sai muka sa ta zama kaman cika mako na wannan mas'ala wa wuslatan lil babaini kuma ta zama kaman sadarwa ne ga babin guda biyu allazaini qablahu wadanda aka ambata kafin shi fi hukumin man saballaha ta'ala a cikin shi ko wannan babin shine zai magana ne cikin hukuncin wanda ya zagi Allah wa rusulahu da wanda ya zagi manzannin Allah wa mala'ikatahu da wanda ya zagi mala'ikun Allah wa kutubahu da wanda ya zagi littattafan Allah wa alan nabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ya zagi alayen manzan Allah wa sahabahu da hukuncin wanda ya zagi sahabban manzan Allah wa kutsiral kalamu fihi bi khamsati fusulin shi wannan babi na uku mun takaita labari a cikin shi mun takaita zance a cikin ba a fasali guda biyar wa bi tamamiha yanta juzul kitabu to fa da wannan da kawo karshen wannan babi shi ma littafin yake zuwa ya kawo karshe wata timmu al aqsamu sannan rabe-raben na littafin kashi hudu shi ma da shi yake tuka wal abawabu babukan ma da shi ake tuka su wailuhu fi gurratil imani lum'atun munira sannan zaka ga wannan littafi wailuhu fi gurratil yana walkatawa menene lum'atun munira wani walƙiya mai haske fi gurratin imani a cikin me ake cewa gurru shi haske dai za ka jana ta gurrul muhajjalin ko masu hasken gaɓoɓi biyar sai ce to walƙiyar haske na imani yana walƙatawa a cikin wannan littafin da in an cika sashi wato wannan littafin a cikin shi ne walƙiyar haske na imani yake walƙatawa wa fi tajid tarajumi durratun khatiratun tuzihu kullu lamsin sannan kuma a cikin kamben wannan tarjuma na fasali babi akwai wata durra wani gol wanda yake mai daraja abin kulawa sosai tuzihu kullu lamsin wadda ita ce take gusar take nesantar da dukkan wani labule ko wani rufi ko wani hijabi watudhihu kulla takminin wa hadithin kuma ita ce take warware dukkan wani duhu da kuma wani wani duhu dai haka wata fi sudura qaumin mu'minin kuma ita ce take warkar da zukatan mutane mu'minai watasda'u bil haqqi kuma take bayyana da gaskiya wata uridu alil jahilin take kauda kai daga jahilai wabillahi ta'ala la ilaha siwahu as-sa'id ina neman taimako da Allah tabaraka wa ta'ala wanda babu wani sarki abin bauta wani ubangiji abin bauta da gaskiya sai shi kadai tabaraka wa ta'ala alhamdulillah saboda lokaci za mu tsaya anan kuma ba za mu samu daman yin karatun ahdari ba saboda wani uzuri na meeting da nake da shi yanzu ba dadewa zan tafi zuwa ga meeting din insha Allah tabaraka wa ta'ala sati mai zuwa za mu tashi akan ismi na farko babi na farko fasali na farko na ashifa Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am. Yace zamanin nan da ake ci masu munanan maganganu ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan mutun ya kashe mai zagin manzo Allah menene hukunci shi wallahi bai da wani hukunci bai yi laifin komai ba amma a tabbata ya zagi manzo Allah asalin matsalar inda take ba a daukar doka a hannu shine abin da yake akai ta maganganu akai ko wasu suna cewa abin da ya faru a Sokoto da daukan doka a hannu kuskure ne amma insha Allah akwai wani karatu da zan yi a page dina zan tattauna wannan matsalar shin an taba samu zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun wa manzon Allah batanci an dau doka a hannu amsa eh an yi akwai mutumin da yazo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah uba gare ni mahaifi uba na ne mahaifi sai naji yana wadin munanan maganganu akan kai rasulullah amma na kashe shi manzon Allah sai bai aibata shi ba bai ce kai laifi ba kaga doka ya dauka a hannu akwai wani hadisin akwai hadisin abdullahi bin abbas ne Allah kara masa yadda ko wanda yake cewa wani mutum makaho ne cikin sahabbai yana da wata kuyanga ummu waladin tashi kullun tana yi wa annabi habaici tana zagi mai gidan nan nata yana ja mata kunne na ce ki daina taba manzon Allah fa ba ma bari fa ta kiya wata rana da daddare kawai sai ji ta dauko zancan tana tabbadin maganganu marasa kyau ga manzon Allah a daren ya kashe ta bai nemi shawaran kowa ba a daren ya kashe ta da yaje ya fada manzon Allah washe gari sai wannan mutuniyan tawa kuyangan nan tawa ya rasulullahi na kashe ta saboda dalili kaza kaza tana zagin ka manzon Allah ce jininta ya tafi a banza jirinta ya tafi a banza dukkan mu muna da kisar ka abin Zuhair wanda yawa manzon Allah zambo ko mi manzon Allah yace ta duk inda aka ka abin Zuhair a kashe shi na halatta jinin shi haka annabi yace a dau doka a hannu a kashe shi yana zagin manzon Allah Allah yace mace shi yazo da yaji labari ya silale yayi badda kama yazo gaban manzon Allah ya yabe shi da baitoci shine banan su'ad din nan wanda asalin wanda ake ta alburda ya fanshi kanshi da wannan baitocin sai annabi ya yafe masa har ya dau bargon shi ya bashi kaga daukan doka a hannu ne wallahi ba wanda zai hana mu dau doka a hannu idan an zagi manzo Allah eh ba wani dalilin da za a hana wannan darajar manzo Allah ta wuce wani maganan wani doka ko wai ina fada a lokacin ma fa da ana dokar in an kama mai laifi ana hukunta shi zamanin annabi fa kenan yanzu wace doka ake yi kana zaton mai zagi annabi ya kama shi ka ba hukuma za su kashe shi to hukuncin shi kisa ne a wallahi a kashe da an samu